نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا رب العالمين. يقوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من ما سقار جدد قدير مغا الله تبارك وتعالى ميكومي كومي ديرا ميزوى غير ونرانا تيو رانر الهميس ranar 13 ga watan Zulqa'ida, wato wata na 11 daga cikin watannin musulunci na hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam, shekara ta 1447, kuma rana take daidai da ranar 30 ga watan 4 na miladiyar annabi Isa dan Maryam, shekara ta 2026. In Allah tabaraka wa ta'ala ya so ya yarda, na mu ci gaba da gabatar da darasi a cikin fiqhun malikiyya daga inda muka dakata a darasi wanda na gabata a cikin littafin iziyya. Ina ga zamu tashi farkon fasali ya tubdil salatu ko kuma mun yi shi. Na sujudu sahawi ko fasali sujudu sahawi kashi zamu tashi ko, to alhamdulillah zamu tashi farkon fasali mai karantar da mu sujada ta rabkannuwa. Ana wali tafin dai yana shafi na 104 a iziyar da ke hannuna, shafi 104. Allah ya mana jagora. Malam ya ce fasalin to ga wani sabon aji wanda ya zamu shiga ciki a karantar da mu. Me za a karantar da mu cikin wannan ajin in mun shiga? Shine sujudu sahawi, wato sujada ta rabkannuwa, sujadu da ake yi idan an yi mantuwa, an yi rage ko an yi ƙari a cikin al'amarin sallah, kuma wace sallah? Musamman sallar farilla. Matsayin ita wannan sujada a shari'a farilla ce, sunna ce, mustahabbi ce? To malam sai ya faɗi mana matsayinta, ya ce matsayinta sunnatun sunna ce, tana da matsayin sunna mai ƙarfi. Ina ne ake yin wannan sujada? Malam sai ya kwatanta mana, ya ce ana yin ta ne li naqasi sunnatan mu'akkada min sunani salati. Idan an tawaye wata sunna mai ƙarfi daga cikin sunnonin sallah, akwai sunna, akwai mustahabbi, dukkan sunna ne. To in aka ce mustahabbi sunna ba mai ƙarfi ba, aka ce sunna kun aka tsaya ana nufin sunna mu'akkada, ma'ana sunna mai ƙarfi. To duk inda aka bar wata sunna mai ƙarfi, to za a yi sujada ko dai a yi ƙabali ko a yi ba'adi. Duk inda aka bar wata sunna mai ƙarfi za a yi sujada, musamman za a yi ƙabali ne. To su sunnonin nan ko kuma guraren ababen da ke sabbaba a yi sujada cikin sallah, malam ya ce wahiya samaniyatu, ababe ne guda 8, ababe ne ƙirgaggu, ƙididdigaggu guda 8. In ɗaya daga ciki ya faru, to akwai magana yin sujada kenan. Malam sai ya lissafo mana waɗannan ababen guda 8 ɗaya bayan ɗaya. Ba yana so ya ce in an yi kaza a yi ƙabali, kaza a yi ba'adi ba, a'a, guraren da suke wajabta yin sujada ba a duk ko ƙabali, gurare ne guda 8. Sai lissafo su ga sunan kamar haka. Na ɗaya ya ce shi ne ƙira'atu ma siwa umil Qur'an, karanta sura wacce ake karantawa bayan Fatiha a sallolin azhar raka'a biyu ta farko, la'asar raka'a biyu ta farko, magariba raka'a biyu ta farko, isha'i raka'a biyu ta farko, da dukkanin raka'o'in asubahi, da dukkanin raka'o'in juma'a. To ana karanta sura bayan Fatiha, to wannan suran ake karantawa idan aka batta ba a karanta ba, tana sababa sai an yi sujada kafin sallama. Yadda anan malam bayanin sai duk faɗi mana inda ake sujudin bane ba, yana so ya lissafa muna ababin da ke sababa yin sujudan ne. To kin karanta sura ko kasa karanta sura bayan an karanta Fatiha bisa mantuwa, yana sababa a yi sujada. Zai fassara mana wacce ake nan gaba, amma kafin mu kai kai ana yin sujada ne kafin a yi sallama in an bar karatun sura, domin karatun surar nan sunna ce mai ƙarfi. Tsayuwa domin karatun surar nan sunna ce mai ƙarfi, kaga an bar sunnoni har guda biyu, an jero sunnoni har guda biyu waɗanda ba a yi su ba, kaga an yi rage kenan. Saboda haka za a yi sujada kafin a yi sallama. Guri na biyu, wal jaharu, shine bayyanawa inda ya kamata a bayyana karatu, kamar sallar magariba raka'o'i biyu na farko, kamar isha'i raka'o'i biyu na farko, kamar dukkanin sunnar asubahi, ana bayyana karatu ne. To sai mutum bai bayyana ba, rashin bayyanawan nan ya sababa mai zai yi sujada. Wace sujada zai a nan gurin saboda bai bayyana ba? Zai yi sujada ne kabali kafin a yi sallama, domin rage, domin ya yi rage ne, ya kamata ya bayyana sai ya asirta. Wanda ya yi asirta inda ake bayyana ya yi rage, da haka zai yi sujada kafin a yi sallama. Guri da uku, mana ya ce wal israru, asirtawa inda ya kamata a bayyana, kamar raka'o'i biyu na farko na sallar magariba, raka'o'i biyu na farko na sallar isha'i, da dukkanin sallar asubahi, da sallar juma'a. Nan ana bayyana karatu ne. To sai mutum ya asirta. To wannan asirtawar da ya yi ta sababa mai zai yi sujada. Wanda sujudu zai yi a nan kuma, ma'ana zai yi ba'adi, domin ƙari ne. Inda ya kamata mutum ya asirta sai ya bayyana, to ya yi ƙari. Saboda haka zai yi sujada ne bayan an gama sallama, bayan ya yi sallama, ba'adi kenan. Wannan kenan. Guri na gaba shine malam ya ce wa tahmidi, da cewa sami Allahu liman hamida. Ana cewa tahmid, ana cewa tasmi'i, ko a ce tahmidi ko tasmi'i, bi ma'ana wahid. Duk dai ana nufin faɗar wannan kalma sami Allahu liman hamida, wacce liman yakan faɗa ma musu ce rabbana wa lakal hamd, ko kuma mai sallah shi kadai yace sami Allahu liman hamida, kuma yace rabbana wa lakal hamd duk shi kadai din. To wannan sami Allahu liman hamida din sunna ce, amma sai in ta kai biyu, domin sunna ce ghair muakkada. In ta kai biyu to suna sababa za a yi sujada. In mutum ya bar guda biyu to zai yi mai zai yi sujada. Wata sujada zai yi sujada ne kabali kafin a yi sallama. Amma rabbana wa lakal hamdu shi kuma wannan mustahabbi ne. In mutum ya bar shi duka ma bai ce ko ɗaya ba, babu kabli babu ba'adi a kan shi. Amma sami Allahu liman hamida din nan shine tahmidi ko kuma tasmi'i. To shi in ya kai guda biyu ko fiye da biyu, yana sababa a yi sujada kafin a yi sallama kabali. Guri na gaba daga cikin gurare guda takwas waɗanda in aka bar su suna sababa a yi sujada, malam ya ce wa tashahhudul awwalu, tahiyyan nan ta farko. In mutum bai yi tahiyyar farko ba, to wajibi ne ko kuma sunna ne zai yi sujada kafin ya yi sallama. Yana sababa yin sujada, sujada da ake kuma ana yin kabali ne kafin a yi sallama. Kafin a yi sallama. Domin ita karanta tahiyyar kanta, at-tahiyyatu lillah azakiyatu lillah sunna ce cikin sallah. Sannan zama domin karanta tahiyar nan ma wata sunna ce, kaga duk wanda bai tahiya ba sunnoni biyu kenan ya bari, ya ba sunnar karanta tahiyar, ya ba sunnar zama domin karanta tahiyar. Saboda haka ya ba sunnoni biyu, sai sababa mai su yayi sujada. Wace zai yi kabali zai ko ba adi? A'a, zai yi kabali ne, ma'ana zai yi sujada kafin sallama, ba sai bayan sallama ba. Dan haka malai yace wajjulusul awwalu lahu, da zaman farko wanda ake domin ayi tahiyya din nan. To su ne dai duk kusan magana ɗaya ce malam ya raba mana biyu, domin sai an zauna zaman farko din nan ake yin tahiyyar. In an zauna ne ake yin tahiyyar, da mutum zai zauna ya shiru bai yi tahiyyar ba, ya yi zama bai yi tahiyya ba, ya yi sunna ɗaya bai yi ɗaya ba. Amma kuma ai babu yadda za a yi mutum ya yi tahiyyar ma ba kuma tare da ya zauna ba, sai dai inda ga tsaye zai yi ta. To su haɗin guda biyun, da zaman da karanta tahiyyar, dukkaninsu sunnoni ne. In mutum ya bar su ya bar sunna guda biyu, saboda haka kenan zai yi sujada kafin a yi sallama. Da haka in mutum ya zo wajen sallah mai raka'a huɗu ko uku, da ya raka'a biyu, maimakon ya zauna sai ya manta kurin sai ya miƙe, to ya ci gaba da sallar shi, kada ya dawo ya zauna, ya ci gaba. In har ya riga ya miƙe, to kurin abin da ya fi ya ci gaba ya kawo raka'a ta uku. In mai raka'a huɗu ce, kada ya zauna a ta ukun ma, ya ƙara ya kawo ta huɗun. In ya zauna ya tahiyya sai ya sujuda kafin ya yi sallama madadin waccan zama da bai yi ba. Daga nan sai ya sallame, sallar shi ta yi. An fahimta? In ko bayan ya miƙe ya tuna bai yi zaman nan ba, kuma sai ya dawo ya zauna, duk da haka da sallah ba ta ɓace ba, sai ya tahiyye shi. In ya gama sai ya tashi ya kawo raka'a ta uku, ya kawo raka'a ta huɗu. Wancan zaman wanda da in da bai koma ya yi shi ba, zai sanya ya yi sujada kafin sallama, to yanzu ya dawo ya yi shi, kaga ya kuɓuta kenan. Amma kuma miƙewar shi da dawowar shi kuma ya zamo kari, wannan kuma sai ya sababa zai yi sujada ba'adi bayan ya gama sallama, sai kuma ya sujada ba'adi domin ya yi kari. An fahimci wannan ko? Inda ya miƙe nan daga raka'a ta biyu bai dawo ba, kurin ya ci gaba, to zai yi sujada kafin sallama. In ko bayan ya riga ya gama miƙewa ya kuma tuna sai ya dawo ya zauna ya tahiyyar, har yanzu sallah tana nan, sai dai sujada ce ta canza maudu'i, sujada ta canza position, maimakon a yi ta kafin sallama yanzu a yi ta ne bayan sallama. An gane bambanci? Allah ya taimake mu. To wannan kenan. Malam ya ce wa tashahhudul akhiru, haka tahiyya ta ƙarshe, mutum yana zama kurin sai ya sallame, ita ma in bai yi wannan tahiyya ba, babu shakka zai yi sujada kamar dai waccan ne, zai yi sujada ne kafin sallama, zai yi sujada kafin sallama. Shi zama na ƙarshe ɗin nan akwai wani ɓangare na shi sunna ne, akwai wani ɓangare na shi farilla ne, zaman nan wanda ake sallama a cike shi. To idan an zauna kafin a yi sallamar, ai sai an karanta tahiyya tukunna, an gama tahiyya an yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, in ma da waɗansu addu'o'i da an ƙara. To duk wannan tun daga karatun tahiyyar da zaman duk cikin sunna ake. A cikin wannan zama ne kuma ake yin sallama. Daga daidai lokacin da aka fara sallama zuwa ƙarshen gama sallama, to shi kuma wannan zaman farilla ne, daidai waɗannan 'yan sakan-sakan ɗin su kuma farilla ne. Daga sanda mai sallah ya ce as har zuwa ya ce salamu alaikum wa rahmatullah, har zuwa ƙarshen sallama, ko sakan nawa za a ɗauka cikin wannan adadi, to wannan sakan-sakan ɗin su kuma farilla ne. an dan fahimta kadan Allah ya taimake mu to wannan kenan saboda haka zama na biyu in an bar shi ba a yi ba ga an bar zaman an bakar su tahiya saboda haka an yi rage za a sujuda kafin sallama to wayannan sune gurare guda takwas wayanda malam yace su ne suke sabbaba yin sujada in an bar daya daga cikin su to mu lura shi maganar sujada din nan in an yi rage duk abin da aka rage cikin sallah matukar abin nan ba farilla bane matukar abin nan ba mustahabi bane to za a yi sujada ne kafin sallama in ku an yi kari abin nan da aka kara koda farilla ce aka kara to kuma za a yi sujada ne bayan sallama wajen rage in aka rage farilla to babu maganar sujada yawa gyara za a yi ta wata sigar in ba zai gyaru ba a sake sallah in farilla ce shine kasu da malam zai mana gaba sai malam yace wala sujuda li tarki sunnati ghairi muakkada babu sujada in mutun ya bar sunna wacce take sunnan nan ba mai karfi ba kamar wacce ka takbir wahidati ghairi takbiratul ihrami kamar kabbara daya can dama mun ce kabbara sai ta kai biyu sannan suka zama masu karfi take zama sunna mai karfi amma kabbara daya in dai ba kabbara harama bace kabbara ta duka zuwa ruku'u ko kabbara tafiya zuwa sujada ko kabbara tasowa daga sujada irin waɗannan kabbara bari in aka bar guda ɗaya ba a yi ta ba to mutum ba zai kable ba ba zai ba aji ba kuma sallar shi ta yi amma in sun kai biyu to sai ya yi sujada kafin sallama sai ya yi kabali in sun kai biyu in ko ba su kai biyu ba to ba za a yi ba mu lura kabbara bari na cikin sallah banda kabbara farko wacce ake ce ma kabbara harama ita wannan farilla ce ita kadai din ta farilla ce in aka batta to kwata kwata sallah ta baci in ita ce aka samu ta tasgaro ina fata mun gane sannan malam yace mutum ba zai yi sujada ba wala li tarki farilati in mutum ya ban mustahabi a cikin sallah to ba zai yi sujada ba kamar me kenan kalkunut kamar alkunut fi subhi wacce ake cikin sirrin asubahi ko ma ko cikin wata sallah dan abu alkunut ba yi ba babu kabli babu ba'adi an gane kamar ɗaukaka hannu lokacin kabbara harama daga hannu wannan haka da ake yi to wannan daga hannun mustahabi ne mutum yayi kabbara harama shi amma bai daga hannu ba babu kabli babu ba'adi da sauran ire-iren waɗannan kamar yin addu'a bayan ya gama tahiyya ta ƙarshe kafin sallama sai bai yi addu'ar ba kurin yana gama tahiyya sai ya sallame babu kabli babu ba'adi duk musahabbai ne malam yace fa in sajada lahuma in mutum din ya bin mustahabbi sai ya sujada kabli ko ba'adi badala salatihi to sallar shi ta baci malamai suka ce dan me sallar ta ɓaci mafi shaharar magana dan ya nuna bai san sallar ba bai san abin da yake ba can ko bayan mun karanto wata magana ko mutumin da ya zo da sallah yanda take da cikakkun sharuɗanta da cikakkun ƙa'idojinta amma bai iya bambanta meye farilla meye sunna menene mustahabi a ciki bai iya bambantawa mafi yawan malamai suka ce sallar shi ɓatacciya ce sai dai in ya kwaikwayo ta ne ya riko ta daga wajen wani malami to wannan babu laifi in yana kan hanyar neman sanin to shi haga wanda bai san me mustahabi ba bai iya bambanta mustahabi da farilla bai iya bambanta mustahabi da sunna bai iya bambanta sunna da farilla to sallar shi ta ɓaci da haka ne suka ce kenan wanda hayyo mustahabi sujada ya nuna bai san sallar ba badalar salatuhu sallar shi ta baci wala li faridatin hakanan kuma ba a sujuda rafkannuwa idan mutun ya bar farilla cikin farillan sallah kamar mi katakabitul ihrami kamar kabbara harama sai mutun bai kabbara harama ba to nan babu wata sujuda da zai iya gyara wannan abin da zai yi kurin in ya gama raka'a ɗaya ba kabbara harama to idan ya tashi raka'a ta biyu sai kabbara harama sai ya da wacce ta farko sai ya dauka yanzu ya fara sallah sai ya dauka yanzu ne ya fara sallah kamar ruku'u a wata raka'a sai mutum bai yi ruku'u ba barin ruku'u mutum ba zai yi wata sujada ba wacce za ta gyara mai sallah sai dai sai ya canceling din wannan raka'ar wacce bai ma ruku'u ba kamar sujuda an gani kamar karatun fatiha wata raka'a ba a karanta mata fatiha ba kullun sura ya karanta ya ci gaba to kullun abin da zai yi in bai gama sallar ba sai canceling din wannan raka'ar sai ya zo da wata a madadinta in a raka'a ta farko ce haka ta faru to sai ya dauki raka'a ta biyu yanzu ita ce ta farko sai ya karo wata ta zamo masu kallo suna ga raka'a uku yi shi kuma a wajen shi biyu kaga zai gama sallar in mai raka'a hudu ce ko in suna ganin yayi raka'a biyar amma shi hudu domin yayi canceling din daya daga cikin wa'annan raka'o'i wacce ba a yi ba farilla ba to sababin wannan cancel da yayi na wannan raka'a yayi kari sai ya sujuda ba'adi in ya gama sallar shi kwata-kwata sai ya sujuda ina fata ana bi Allah ya taimake mu mallan ya lissafo muna ya kakkage muna inna ba a yin sujada duk inda aka bar mustahabi ba a sujada ba komai kuma sallah ta yi ko da da gangan aka bar shi duk inda aka bar farilla to ba a sujada gyara ake in ba a gama sallar ba in ko an gama sallar aka ta faru to sallah ta baci ne kwata-kwata ashe kadai inda ake yin sujada inda aka bar sunna inna aka bar sunna wajen bari inna aka bar sunna nan kadai ake yin sujada ita ma sunnar sai ta kai guda biyu ko kuma sunna ce mai karfi kamar bayyanawa da asirtawa su kadai ake masa sujada su kadai ake masa sujada wacce ake kafin sallama sai an bar sunna akalla sunna guda biyu ko kuma bayyanawa da asirtawa sun doni masu karfi to nan ne ake sujada kafin sallama amma sujada bayan sallama sujada bayan sallama ita wannan ko farilla aka kara ita ana yin ta ne in an yi kari idan an yi kari in an yi kari to wannan ko farilla aka kara to za a yi sujada bayan sallama za mu kai kan karatun insha Allah nan gaba kadan Allah ya taimake mu wa alaikum assalam ban je ba ya bar sallah sunnatul nabi sallallahu alaihi wasallam cikin sallah sai ya bari bai yi ba yawa mallan yace zai yi sujada haka ne a'a ba za a yi sujada ba inda an yi tahiyar an fahimci wannan ko eh ba za a yi sujada ba tahiya ta ƙarshe bayan an gama tahiya aka yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to mallan ce yana gama tahiyar sai ya sallame bi wannan salati ba za a yi sujada ba za a yi ba Allah ya taimake mu na'am mallan yace auli ziyadati qaulin ghairu mabdul li salati hakanan ana yin sujada ta ba'adi in mutun ya ƙara wani abu na magana a cikin sallah maganan nan wacce take ba mai bata sallah ba sannan kuma ba tan gyaran sallah ba an fahimta yawa kamar me yace kalakala mi qalilan kamar magana ɗan kaɗan sahawan bisa mantuwa bisa rafkannuwa yana cikin sallah aka ce wane yace na'am sai tunashin sallah yake shikenan sai ya ci gaba da sallar shi inda mantuwa ya wacce amsawa karshe sai ya sujuda ba'adi wannan na amdin shi ta zamo ƙari a cikin sallah didda magana ce ba jinsin sallah ba amma tunda da mantuwa ne to ta zamo ƙari sai ya mata sujada bayan sallama in magana ba ta yi yawa ba in ko magana ta yi yawa fa aka kira shi ya amsa aka tsaya aka yi surutu aka yi labari tuko sannan ya tuna ashe sallah yake wannan kuma sallah ta ɓaci a sallah ta ɓaci domin har ya manta ma me yake kenan rafkannuwa ta yi yawa rafkannuwa tashi ta yi yawa Allah ya kyauta in ko maganan nan ta gyaran sallah ce ita ko bata ɓata sallah ba in magana ta gyaran sallah ce kamar yadda muka dan yi bayani baya liman ne ya zo ya nemi ku limanci a raka'a wata raka'a sai ya sujjada ɗaya me kun ya karo ta biyu sai bai karo ta biyu ba sai miƙe zai ci gaba da wata raka'a haka ne in kun mai tasbihi ta yi igigi ce duk in aka samu irin wannan an yi tasbihi liman bai gane me ya faru ba to ya halatta ya iya magana tambayi mamu me ya faru ne a ce ai kaza ne matukar labarin bai yi yawa ba ba ai hayaniya ba ba ai ja'in ja ba in magana ce kaɗan ta gyaran sallar shi kenan sai a gyara a ci gaba da sallah an fahimci wannan ko Allah ya taimake mu to a wancan ma babu wata sujada a kai in ta gyaran sallah ce nan ana magana inda mantuwa ne da mantuwa sai aka yi magana ɗan kaɗan ba ta yi yawa ba za a yi sujada ba a ji awo fi'ilin gairi mugwadilin ko ko mutum ya ƙara wani aiki cikin sallah wanda aikin nan bai kai aiki da zai ɓata sallah ba ba kuma aiki ne na gyaran sallar ba to nan ma malaman suka ce zai yi sujada ba'adi ya ce ka ziyadati raka'atin fi ruba'iyya sahawan kamar mutum ya ƙara raka'a ɗaya a sallah mai raka'a huɗu bisa mantuwa ya manta sai ya raka'a biyar shi ko huɗu zai yi a zuwa ce sai ya mata raka'a biyar la'asar ce ya mata raka'a biyar ko isha'i ce ya mata raka'a biyar bisa mantuwa to nan zai yi sujada bayan sallama zai yi sujada ba'adi bayan ya yi sallama kai ko ya kai raka'a biyu zai yi sujada nan bayan sallama kai ko ya kai raka'a uku in dai sallar na raka'a huɗu ce zai yi mata sujada bayan sallama amma in mutum ya yi ƙara raka'a huɗu a sallah mai raka'a huɗu to sallah ta ɓaci rafkanar ta yi yawa shagalar ta yi yawa ya fita daga hayyace shi ya fita daga da'irar abin da yake ciki haka in sallah ce mai raka'a biyu kamar asuba ya ƙaro mata raka'a biyu to nan ma rafkanar ta yi yawa in dai mutum ya ƙara yawan adadin raka'o'in sallah ya ƙaro adadin waɗannan raka'o'i da mantuwa to sallah ta ɓaci in kuma su kai haka ba to sai ya sujada bayan ya yi sallama sai ya sujada bayan ya yi sallama na'am malam ya ce wal insirafi qaribi min as-salati sahwan haka mutum ya dan juya daga sallar shi amma nan kusa da mantuwa ya zo tahiyar karshe da ya gama tahiyar maimakon ya sallame sai bai sallame ba kure sai ya juya ya kalli kudu ko ya kalli arewa ya kama tasbihi an fahimci wannan ko sai ya tuna ai ban yi sallama ba to yanzu kure sai ya koma ya kalli alƙibla sai ya sallame idan ya sallame sai ya sujada bayan sallama wannan dan juyawan da dai da dawowa ya zamo ƙari a cikin al'amarin sallar shi ya zamo yayi ƙari in dan kaɗan ne amma inda ya juya nan har ya gama tasbihi har ya tashi ya shuru takalman shi ya fita sai ya gane ashe ban yi sallama ba to nan fa sallah ce ta ɓaci gabaki ɗaya in lokaci ma'ana an yayi wasu aikace-aikace da yawa kuma juyawar da zai yi ta ta lazimi shi aka dajin karbi aka samu kusan minti 10 sannan ya tuna ayo ai ban yi sallama ba sannan ma sallah ta baci da haka in sarafi kasance karibi na kusa ne ya juya ta kusa ce yan sakan sakan ne ko yan mintoci bai wuce minti 2 minti 3 ba sai ya tuna bai sallame ba to yanzu kure sai ya juyo ya kalli alƙibla sai ya sallame ko da ya kai ga tashi ne ya tashi bai riga fita daga masallaci ba sai ya tuna ashe ban yi sallama ba to sai ya koma ya zauna ba lallai ya koma can inda ya sallar ba ko da ya bar gurin ne sai ya zauna ya fuskanci alƙibla sai ya sallame daga nan sai ya sujuda bayan ya yi sallama ya sujuda guda biyu bayan ya yi sallama ina fata mun gane Allah ya taimake mu to wa'annan mallam ya faɗe mana ababen da ke sabbaba sujada kafin sallama ya kuma faɗe mana ababen da ke sabbaba sujada bayan sallama sujada bayan sallama a ɗan yi haƙuri da Allah ɗan sha ruwa na'am simalan yace wa muhallu sujudi sahawi gurin da ake yin sujuda tarafkannuwa muktalifun ya saba da juna gurare ne guda biyu akwai wacce ake kafin sallama akwai wacce ake bayan sallama kamar yadda muka ji cikin karatun mai zama ya bada taɓa waɗannan ɓangarori to shine mallan dan ya takaita muna abin dan mu fahimci abin da kyau sai ya zo mu da su a takaice ta yanda in muka rike wannan to mun rike formula ta karatun gabaki daya sai ya ce fa ziyadatu faqat duk inda aka yi kari a cikin sallah karin nan ko da farilla aka kara ko da ya kai raka'a daya cikakka aka kara kai ko da ya kai raka'a biyu in dai kari ne a cikin sallah to yasjudu laha ba'da salami za a yi sujuda ne bayan sallama za a yi sujuda bayan sallama in ka kara abin da yake matsayin farilla kamar mutum ya kara raka'a daya ko ko mutum ya kara fatiha a wata raka'a ya kanta fatiha sau biyu fatiha banda sura ko ya wata sallar abin da ruku'u biyu wata raka'a ya mata ruku'u biyu ko ya sujada uku a wata raka'a a ga duk wannan kari ne ababin da aka kara din nan ko farilla ne to zai yi sujada ne bayan sallama amma in an kara wani ba'ari na sunna to nan ko babu sujada misali kamar mutum ya karanta sura sau biyu ya karanta fatiha sau ɗaya lafiya lau ya karanta alam tara kaifa fa'ala rabbuka har ya kai karshe kuma ya kara maimaita ta dai kaga ya karanta sura sau biyu wannan ba zai sa ya sujada ba saboda abin da ya karan sunna ce ba farilla ba ce an fahimci wannan ko to in ya tahiya biyu fa da tahiya sunna ce ya yi tahiya yana sane kuma sai ya kara wata tahiya ko kuma da mantuwa sai ya kara maimaita wata tahiyar wasu suka ce zai yi sujada wasu suka ce ba zai yi ba an fahimci wannan ko dan ana nufin duk da mantuwa na'am nan da ya ce fa ziyadatu idan aka yi kari faqat kari kurin aka yi ya sujudu laha ba'da salami za a yi sujuda bayan sallama wan naqasu faqat idan kuma aka yi rage ragin nan fa in aka rage sunna aƙalla biyu ko abin da ya fi biyu banda inda aka rage farilla banda inda aka rage mustahabbi wajen shi rage an gane to nan za a yi sujuda kafin sallama awil naqasu wa ziyadatu ko kuma a cikin sallah daya an yi rage kuma an yi kari duk cikin sallah daya yayi raka'a biyu maimakon ya zauna ya tahiya ta tsakiya din nan sai ya manta sai ya miƙe kaga ya rage tahiya da ya kawo raka'a ta uku ya kawo raka'a ta hudu maimakon kuma to ya zauna anan ya gama sai ya ƙara mantawa sai ya wuce kuma ya ƙaro ta biyar ta cikin sallah daya yayi ragi yayi ƙari sallah tana na har yanzu gyara za a yi to ya za a yi gyaran ya sujudu lahu ma qabala salami kurin sai ya sujuda kafin sallama in an yi ragi an yi ƙari to bangaren ragi yayi rinjaye ba za a ci a sujudu guda biyu ba ba za a yi kafin sallama kuma a yi bayan sallama a'a sai a sujuda kurin kafin sallama shikenan an gama saboda saukin musulunci Allah ya taimake mu in mun rike wannan duk inda aka yi ƙari musamman aka ƙara abin da yake farilla ne za a yi sujuda bayan sallama duk inda aka yi ragi abin da aka rage nan sunnoni ne to za a yi sujuda kafin sallama in kuma aka yi ragi aka yi ƙari to za a yi sujuda kafin sallama an rike formular karatun gabaki ɗaya shi an gane wannan ko Allah ya taimake mu na ban ji ba yauwa man fasada man naqasa wazada haka ne Allah ya taimake mu to sai malam kuma ya sifanta muna sifar yanda ake sujudan nan shin guda ɗaya ake yi ko guda biyu gashi nan malam zai faɗi mana yace wa sifatuhu sifar yanda ake ita wannan sujada sajadatani sujadu ne ake yi guda biyu yanda ka saba sujada da cikin sallah da irin tasbihan da ake cikin sujada duk zaka iya yi a cikin wa'annan sujudu guda biyu kai ta farko ka dawo ka zauna sannan ka ƙara ta biyu yukabbiru lahuma bi ibtida'ihima ana yin kabbara lokacin fara su in za a yi sujuda zaka tafi ne da Allahu akbar ka tafi zuwa sujudan nan ka taso kuma da Allahu akbar ka dawo ka zauna ka ƙara kuma Allahu akbar ka tafi sujuda ta biyu ka taso da Allahu akbar kuma ka taso ka zauna ana kabbar bari duk sallar da a fara wa'annan sujudu guda biyu an fahimci wannan ko warrafa'u minhuma ana yin kabbara lokacin tafiya da lokacin ɗaukakowa duk ana kabbara kamar yadda muka siffanta yanzu malam yace in sujuda ce kafin sallama qabali in sujuda ce qabali yace wa yu'idu tashahhuda ila qabali in sujuda ce qabali to ana ƙara maimaita tahiyya sai an gama tahiyya dama za a yi ta da aka gama tahiyya aka yi sujudu guda biyu sai a ƙara maimaita tahiyya sannan sai a sallame sun mai sallam sannan sai a sallame amma in ba a dace bayan an yi sallama ne aka yi wa'annan sujudu guda biyu to ba a ƙara maimaita tahiyya ka haɗan bakin malamai da an zauna kuma sai a sallame ku fahimci wannan amma in kabali ce ana ƙara maimaita tahiyya ga fahimtar malaman malikiya wasu ko malamai suka ce duka da kabali da ba'adin ba a maimaita tahiyya da an gama sujudu nan kullum sai a sallame amma dai ba'ari mai tsoka ba'ari mai kauri daga cikin mazhabar malikiya sun ce ita kabali ana ƙara maimaita masa tahiyya sannan a yi sallama amma ba'adi ba sai an ƙara maimaita tahiyya ba da an gama sai a sallame Allah ya taimake mu to mun ji yayi mana bayani dalla dalla kan abin da shafi sujada to wane ne yake sujadan nan ko da mai sallah in yi samar kanno akwai sujada yace a'a akwai inda aka toge ban da su yace fa in sahala ma'amumu khalfal imami idan mamu wanda yake koyi da liman sai ya rafkana a bayan liman an zo inna za a zauna ne a yi tahiyya ta tsakiya ana zama shi ma mu kurin sai ya miƙe da ya miƙe sai ga kowa zaune sai ya dawo shi ma ya zauna kaga shi ya yi ƙari shi kaɗai a cikin sallar ya miƙe ba inda ya kamata a miƙe ba an gane wannan ko ko an yi raka an yi sujada biyu an yi za a miƙe zuwa raka'a ta gaba shi sai tsamman sujada za a ƙara sai ya ƙara wata sujada ta uku sai ga shi kadai ya tafi to kuma dai ya aka ya faru ma mu sai ya samu ƙari ko rage in dai yana tare da liman ma mu ba masabuki ba ma mu in ya samu matsala din da ya kamata inda shi kadai ne sai sujada to in yi irin wannan matsalar bayan liman ya hamiluhu anhu liman ya dauke mai ba sai sujada ba amma in masabuki ne da ya zo aka ƙara sallah tare da liman ya tashi ciko abinda ya rage mai to a can ya rafkanno shi to can ba ruwan liman da shi in kabil ta kama shi zai kabalin shi in ba a ta kama shi zai ba'adin shi in ya kasance masabuki ne ya tashi wajen ciko sallah ne amma in dai bayan liman yake yana tare da liman ne to duk wata rafkanuwa da ya samu liman ya dauke mai an gane wannan ko ba sai ya kabil ko ba'adi ba wayal zibul ma'amum as-sahaw sahaw al-imami idan kuma liman ya samu rafkanuwa shi ma mu bai rafkana ba ma mu lafiya lau an zo gurin zama shi ma mu ya zauna liman ya miƙe ko an zo wajen sujudu sai liman ya sujada uku amma shi ma mu bi aka yi mai tasbihi ya ci gaba kaga liman ne ya rafkana ma mu ba abin da ya shafe shi dan haka in liman zai yi sujada to talizimci mamu shi ma sai ya raka lima shi ma ta hauka shi sai ya raka lima ko da shi bai samu matsalar rafkanuwa ba liman ne ya rafkana bari ma dai fukajin bayani ya ce wa illam ya saha ma'ahu ko da shi mamun nan bai yi sahawu ba bai rafkana ba wala harada sahawahu kai ko da bai nan ma liman ya rafkana misali an zo sallar azhur a raka'a farko liman sai bai karanta sura ba ya karanta fatiha bai yi sura ba ya kai ruku'u kaga an bar sura da za ta sabbaba za a sujuda kafin sallama to shi lokacin bai zo masallacin ba shi sai wajen raka'a ta uku ya zo ko raka'a ta hudu ma sannan ya shigo masallacin ya samu raka'a biyu tare da liman ana gama sai ga liman zai yi sujuda ba a kabali to wajibi ne shi ma sai ya bi liman din ayi kabalin duk da sanda sujuda ta samu shi bai nan bar shi aka rafkanuwar ba duk da haka in za a yi kabali zai bi liman ayi kabali in ko ba a je ga liman yayi to ba zai bi liman ayi ba a ji ba sai ya gama ciko abin da ya rage mai tukunna sannan sai shi ma ya bi adin daga baya in liman ya gama an fahimta kamar da muke misaltawa kullu sallah kamar mota ce mota da direba liman shine direban sallah shine direban mota yanzu aka cika mota da fasinja mutum 20 ko 18 in mace mutum 18 ce direba da yake tuka motar haka ne ko ba haka ba in dukkanin fasinjojin nan suka yi gengede kai suka ta share bacci amma shi direba bai yi bacci ba mota za ta ci gaba da tafiya koko za a fadi in Allah ya so za a ci gaba da tafiya dodar kowa ma ya tabbace shi matukar direba bai yi bacci ba mota tana kan layi tana kan hanya in Allah ya so za a sauka lafiya to sai a ce dukkanin fasinjojin nan idan su kar ba wanda ya bace direba ne kadai ya bace a cikin motar a kuke tsammani kuma ana mota haira tana kan layi tana kan titi to ashe kun ga kenan in ana tafiya idan dukkanin mamu suka yi sahau suka rafkana matukan liman bai rafkana ba to sallah tana kan layi sallah tana nan dodar tana tafiya in dukkan mamu kowa ya rafkanuwa liman ne kadai bai yi ba ba kaule ba ba ade domin direba yana nan daram idan ko ya kasance liman ya samu rafkanuwa sauran fasinja ne ba wanda ya rafkana to rashin bukar sujud ya tashi ta ja musu ina fata an gane domin direba ya samu matsala saboda haka ma musu ma abin ya shafe su Allah ya taimake mu to wannan a fahimta da malamin Iziya sune hukunce hukunce na sujudar rafkanuwa muna fata Allah ya taimake mu abin da makaranta daidai Allah ka ba mu ladan shi wani muka kuskure kuma Allah ka yafe mu na sai fasali na gaba inda sauran lokaci sai wani aji mun gama da wannan ajin za mu shiga sabon aji za a yi mana canjin aji to kuma ga lokaci ya taho sabon ajin da za mu shiga shi da zai karta da mu kuma sallar jami'i hukunci hukuncin sallar jami'i an gane wannan ko ya take ita sallar jami'i din nan menene sharuɗa da hukuncin hukuncin samun sallar jami'i wane ne ya samu jami'i wane ne bai samu ba shine zamu ji a fasali na gaba insha Allah inda ga lokaci yayi amma kafin nan mu sani shi sallar jami'i din akwai ikhtilafi na malamai wasu suka ce farilla ne wasu kuma suka ce sunna ce bayan sallar ba zuwa jami'i din an gane wannan ko wai suka ce farilla ne suna da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga ciki akwai inna manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wa sallam la himmatu in sa'at kira sallah idan aka zo a tsaida sallah ai iqama in sa wani in ce wa mutane limanci ni kuma in duba an gadawa da waye ba su zo masallaci ba in tafi da wayansu mutane mu je mu kokkona gidajen su kaga wannan ya nuna buƙatuwar a zo jami'i abinda zai sa a je a kona gidan mu ta kona dukiyar shi dan bai yi shi ba kaga abu ne mai karfi yana da karfi suka ce to wannan ya nuna sallar jami'in nan farilla ce wajibi ne a zo sallar jami'i daga ciki akwai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda ɗayanku ya san zai samu wata karfata ne wata nama ne mai dadi da zai ke ma sallar jami'i kula da rarrafe ne saboda haka kwata wajen sallar jami'i daga cikin hadisan akwai makaho wanda bai gani ya manzon Allah bana gani bana da dan jagora garin Madina gari ne mai yawan ramuka na samu in yi sallata a gida manzon Allah yace me kana jin kiran sallah daga gidanka yace kwarai ko yace to ka amsa kira ka taho kurin kuma irin waɗannan sun nuna jami'i abu ne mai muhimmancin gaske sun kafa hujjoji da irin waɗannan hadisai cewa farilla ne wasu ko suka ce a'a halittar sallar jami'in nan sunna ne eh sunna ce mai karfi domin ko cikin wancan hadisin manzon Allah da yace mu duba waɗanda ba su zo sallar jami'i ba mu ji a kokkore gidajen su kaga kenan shi manzon Allah ba zai tsaya a yi jami'in da shi ba waɗanda zai diba ya tafi da su ba su tsaya a yi jami'in da su ba inda farilla ne manzon Allah ba zai bar farilla ba ya tafi wani aiki kuma an fahimci wannan ko saka ce saboda haka sunna ce dai mu ji wannan in Allah ya kai mu satin sama da fahimtar malamai akan wannan da haka zamu dakata a nan sai in Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muna raye zuwa sati na sama sai mu dora mu ji sallar jami'i da falalar sallar jami'i din Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa abin makaranta daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah tabaraka wa ta'ala ka sa albarka ga rayuwarmu Allah ka sa albarka a rayuwarmu yan uwa akwai bar addu'a ta musamman akwai wa'ansu bayin Allah wa'anda Allah ya karɓi rayuwarsu a wannan unguwa ta mu jiya muke samun labarin ɗaya daga cikin ɗalibanmu ko kuma malamai masu ɗaukar karatun nan masu media mahaifiyar ɗaya daga ciki Malam Aminu Abubakar Allah ya mata da suwa jiya muna fata Allah ya gafarta mata Allah ya rahamshe ta Allah ya nawar kabarinta Allah ya ba mu hakurin rashin ta to kuma yanzu nan gab da magariba din nan sai ga ɗaya daga cikin dattawan wannan unguwa ɗaya daga cikin mutanen kirki a wannan unguwa malam Shu'aibu dan sanda Allah ya karɓi rayuwar shi. Allahu akbar. Allah ka gafarta mai. Allah ka ji kai shi. Allah ka rahamshe shi. Allah ka nawar kabarin shi ya Allah. Allah ka amfani abin da ya bari ka sa masa albarka. Allah ka ba mu hakurin rashin su. Allah ka ba mu gudanar da su gobe kiyama. Allah ka hada mu da su a gidan aljanna gobe kiyama. Ba a gabatar jana'izar ba sai in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe. Amma tare da wannan muna bar addu'a daga ƴan uwa musulmi da waɗannan bayin Allah da muka ambata da waɗanda ma bamu ambatan ba da waɗanda muka sani da waɗanda bamu sani ba duka Allah tabaraka wa ta'ala ya san su. Allah ya gafarta musu. Allah ya gafarta musu. Allah ya ji kansu. Allah ya rahamshe su. Allah tabaraka wa ta'ala ka hada musu a gidan aljanna gobe kiyama. Allah ka amshi addu'o'in mu. Allah ka amshi addu'o'in mu. Allahumma rabbana fusna taqwaha وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها فاغفر لنا ربنا وارحمنا اللهم اغفر موتانا اللهم اغفر موتانا اللهم اغفرهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم اللهم نور قبورهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبر اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا الأحياء منا والأموات تقبل منا إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك فاغفر منا إنك أنت الوهاب الفاتح الحمد لله